الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 28 ga watan Juma'a da akira shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 27 ga watan uku shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Sheikhul Imam Hafiz Ibn Ahmad na Sheikhul Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wani mutum ne ke da haƙƙi a kanka kuma Allah ya masa rasuwa kuma kai baka san dangin shi wanda zaka sadar musu da haƙƙin shi misali bashi ne yake binka ko kuma ya maka wani aiki baka biya shi haƙƙin sa ba ka buga ka rasa inda zaka same shi sawa'an ana raye ko kuma ka samu labarin Allah ya masa rasuwa amma baka san dangin sa wanda zaka sadar musu da haƙƙin sa yaya zaka yi da wannan fatawar da malamai suka bada akan wannan mas'ala shine mutum sai yayi sadaka da gwalgwadon iya haƙƙin sa ubangiji subhanahu wataala zai sadar masa da haƙƙin shi shine ta hanyar mutum zai buya kubuta game da haƙƙin wani kenan a duk lokacin da ya jahilci ina zai same shi ya sadar masa da haƙƙin sa ko kuma Allah ya masa rasuwa bai san magadan shi ba to anan sai ya sadaka da gwalgwadon iya abin da yake bin sa ubangiji subhanahu wataala zai sadar mishi da haƙƙin shi kamar yanda Ibn al-Usaymin Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Sharhi Riyadus Salihin aka yi bayani akan wannan matsalar
ya halitta a yi arwalla a cikin wajewa
yin arwalla a ban daki ba laifi ba ne halatta ne babu wani dalili wanda ya hana yin arwalla a ban daki tare da cewa malamai suna karhantawa amma babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hana kuma ga yawan kan janaba da ake yi da wanka ne ko tafi da arwalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ina yake a ban daki yake na'am
wannan abubuwa ne kamar mutum da kuke ka taba ta kiyaye
to suna da dama wani yayi wata tambaya na'am
tambaya a wannan mutum sai bismillah kuma da tambaya
wai tambayar dan uwa menene hakikanin takaba idan aka ce takaba shine mace mumina diya ko baiwa idan Allah ya ma mijinta rasuwa India ce za ta zauna tsawon wata 4 da kwana 10, idan bai wace ko wata 2 da kwana 5 daga ran da Allah ya ma mijinta rasuwa. Iya kuma abin da yake ta kaba a shar'ance shine nisantar kayan ado, abin da ya shafi kwalli da jambaki da turare da wani kitso wanda yake na ado da kaya tufafi waɗanda suke na ado da sauransu, duk abin da za a lissafa shi akan cewa kaya ne na ado na kwalliya, to dole ne za ta nisanci waɗannan kayayyaki tsawon wata 4 da kwana 10. Amma ba a ce ba dole kullun sai bakakin kaya. Kaya dai wanda za a lissafa kaya ne na kirkiri na ado, to wannan za ta nisance su irin su lalle da sauransu tsawon wata 4 da kwana 10. Wannan shine abu na farko kenan wanda Allah ya wajabta mata. Abu na biyu wato shine ba maganar aure sai an cike wata 4 da kwana 10. Duk wanda zai zo da zancen aure to ba lokacinsa bane, domin tana cikin idda, idda ta taka sai an cike wata 4 da kwana 10. Abu na uku shine ci gaba da zama a gidan da Allah ya ma mai gida rasuwa har zuwa tsawon wannan wata 4 da kwana 10. Idan gidansa ne ko kuma gidan haya ne ya riga ya danka kudaden watannin da za su zo gaba, ko kuma su masu gidan sun mata alfarma game da cewa ta ci gaba da zama a gidan har ta gama ta kaba, tare da cewa kuma ta amintu ga karan kanta da mutuncinta da dukiyarta, ba a jin tsoron wani abu zai taba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku. In kamar misali gidaje ne na gefen gari wanda ana jin tsoron dan ta'adda wani yakan iya haurawa ya taba lafiyarta ko mutuncinta ko dukiyarta, to anan tana iya kaura daga wannan gida ta koma gidan da za ta amintu ta ci gaba da yin wannan iddata ta kaba. A shar'ance waɗannan abubuwa guda uku shi kadai ne ta kaba, kuma ita ta kaba, shigar ta kaba shine mutuwar miji. Da zaran an ce miji ya mutu to shikenan mace ta shiga ta kaba. Ba kamar yadda suke a al'adance cewa wai sai ranar Juma'a wata tsohuwa ta zo ta koya mata wasu karatuttuka wai ita za ta sanya ta kaba, wai kuma mai ta kaba ba ta wanka sai sati-sati Juma'a, kuma duk Juma'a wai za ta sunce kanta wai a kame mata, da kuma cewa kada rana ta hudo mata tana waje, kada rana ta fada tana waje, da sauran abubuwa, da cewa kada ta rabu da tarzi da wuta da sauransu. Waɗannan duka abubuwa ne waɗanda suke ba su da asali a addini. Za ka ji abubuwa da dama, kuma sannan in an zo ƙarshe a ce wai kuma zawwa za a yi a hudda ta daga cikin takabar, to dawa ya sata. Sata takabar shine mutuwar miji, fitarta daga takaba cikar wata 4 da kwana 10. Ran da aka ce wata 4 da kwana 10 ya cika, a ranar sai ta yi wanka ta yi ado, wannan dalili ne wanda yake nuna cewa wannan ibada ta zo ƙarshe kenan. Dalilin da ya tabbatar da haka nasi ne na Alƙur'ani, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Wannan nasi shine yake tabbatar da cewa wajibi ne akan dukkan macen da ta yi imani da Allah da ranar kiyama, wato idan mijinta Allah ya masa rasuwa, ta yi ta kaba tsawon wata 4 da kwana 10. Amma in ba miji bane ba, cewa mahaifi ne ya rasu ko wani dan uwa ne na kusa Allah ya masa rasuwa, to baya halatta mace mu'mina ta yi ta kaba ta nisanci kayan ado sama da kwana 3. Sama da kwana 3 haramun ne, sama da kwana 3 baya halatta. Za ta iya nisantar kayan ado a sababin mutuwar mahaifinta ko wani dan uwanta tsawon kwana 3, amma wuce kwana 3 haramun ne, baya halatta. Sai dai macen da mai gidanta ne Allah ya masa rasuwa, to wannan ya zama dole. Kenan a takaice waɗannan abubuwa guda uku su ne takaba, nisantar dukkan abin da za a lissafa shi akan cewa kayan ado ne daga ran da Allah ya ma miji rasuwa tsawon wata 4 da kwana 10. Abu na biyu shine ba maganar zancen aure sai an cike wannan adadi. Abu na uku shine ba maganar kaura daga gidan da miji Allah ya masa rasuwa sai an cike wannan wata 4 da kwana 10. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabus sala, mun zo ƙarshen babul azani wal iqama, baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen kiran sallah da ta da iqama. hadisi na karshe a baban hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda ke fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qala hina yasma'u nidaa manzon Allah yace duk wanda ya fada a lokacin da yaji kiran sallah yace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت حلت له شفاعتي يوم القيامه وزعن الله صلى الله عليه وسلم yace duk wanda ya fadi wannan addu'a a lokacin da yaji ladani yayi kiran sallah ya gama yace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma yace ya Allah ya ubangijin wannan kira cikakke an gane ko domin kira ne wato izuwa ga tauhidi sai yace was-salatil qa'ima ya ubangijin wannan sallah wanda take madawwaniya domin sai ta dangana da alkiyama ko kuma was-salatil qa'ima ya ubangijin wannan sallah wanda za a tsida ta nan zuwa dan lokaci kenan ai allati satuqam wanda kenan za a tsayar da ita nan da zuwa dan lokaci kadan kenan lokacin da ake tare wannan kenan nan gaba za a tada ikama a fara sallah shine was-salatil qa'ima ko kuma was-salatil qa'ima al-qa'ima bi ma'ana ad-da'ima ya ubangijin wannan sallah madawwamiya ati Muhammadan al-wasila wal-fadila ya Allah ina roƙonka ka ba bawanka annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam alwasila wannan matsayi wanda ka tanade shi ga bawa daya daya a gidan aljanna ya Allah ina roƙonka ka ba bawanka annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam walfadila wato da dadin daraja ma'ana a darajar da ka masa ya Allah ina roƙonka ka ƙara masa matsayi alwasila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa wani matsayi ne wanda Allah ya tanade shi ga bawa daya daya a gidan aljanna manzon Allah yace ku roƙa min na dace da wannan matsayi yace ina fa yace ku yi muku roƙa min wannan matsayi yace ina fatan na kasance ni zan dace da shi shine ake kira da alwasila sai yace wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada ya Allah ka tsida shi ko kuma ka tada shi wato ka tsida shi matsayi wanda yake na yabo wanda kai masa alkawali a can cikin suratul isra kace asa an yaba afaka rabbuka maqaman mahmuda tabbas ne ubangijin ka ya maka alkawalin tsida ka matsayi wanda yake abin yabo a ranar kiyama wanda al'ummu na farko da na karshe gaba daya sai sun jinjina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yabe shi shine kenan ash-shafa'atul uzma babban ceto wanda yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wato ulul azmi minar rusul irin su annabi nuhu alaihi salam da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa da annabi adam alaihi salam gaba ɗayan su sun kasa game da wannan matsayi illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne Allah yake banta da wannan matsayi kenan shine ake kira ash-shafa'atul uzma ash-shafa'atul uzma shine al-maqamul mahmud to ita wannan addu'a bakin ta kenan allazi wa'atta iya abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka akwai wato irin su innaka la tukliful mi'ad wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su wadda rajatar rafi'a shima wannan bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da makamantan haka iya abin da ya tabbata shine abin da yazo a cikin wannan hadisi don haka ita kuma wannan addu'a a farko idan ka kwaikwayi ladani ɗaya bayan ɗaya idan ka gama kwaikwayansa kenan an kai ƙarshe abu na farko da za ka yi shine salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa sai ya ce thumma sallu alayya sannan ku yi min salati in kun gama kwaikwayin ladani sai ya ce fa inna man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra yace domin duk wanda ya yi min salati ɗaya Allah zai masa goma sannan sai ya ce thumma sallallahu alayhi wa sallam sannan ku roƙa mun ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mun dace da samun wannan matsayi wanda ake kiran shi alwasila an gane ku kenan sai bayan kayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan zakai wannan addu'a sannan in kayi wannan addu'a akwai addu'a kuma wadda ta inganta raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya ita ma tana daga cikin addu'ar da aka sunnanta mana wato a ƙarshen kiran sallah to shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda yayi wannan addu'a hallatu lahu shafa'ati yawmal qiyama ceto na ya cancanta gare shi a ranar kiyama ma'ana ya zama wajibi wato ya shiga karkashin ceto na a ranar kiyama sakamakon wannan addu'a kenan sannan shi ta waccan na raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya duk wanda yayi ta a ƙarshen kiran sallah shi kuma za a gafarta masa zanubansa za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة عن علي بن طلق رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة رواه الخمسة وصححه ابن حبان Malam Allah ya ji kansa na fada wato wannan babi ne wanda ke bayani game da shartan sallah lafazin shurut jam'i ne na shart idan aka ce shart ma'anarsa shine al'alama ma'ana alama kamar yanda Ubangiji ta'ala na fada a can cikin suratul kitan faqad jaa ashratuha tabbas wato alamun ta sun zo ma'ana alamun alkiyama shine yace fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa ashratuha faqad jaa ashratuha ay alamatuha a istilahin malamai musamman malaman usul idan aka ce ashar suka ce ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamu lidhati wannan shine iya ta'rifin shar kamar yanda zamu ga cewa sallah tana da wasu sharuɗa idan babu wannan sharadi to ba maganar sallah kuma baya lazunta a ce sallah ta samu idan an samu wannan sharadi kenan ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamu li zatihi idan aka ce sharadin sallah shine malamai suka ce hiya ma yatawaqqafu alaiha sihhatuha abubuwan da ingancin sallah wato suke taka burki dole sai an same su in babu su sallah bata inganta ba akwai abubuwa waɗanda za su zo a cikin wannan babi sai in sun tabbata sannan sallah za ta inganta amma matukar babu su to ba maganar sallah shine suka ce hiya ma yatawaqqafu alaiha sihhatuha sai dai inda wani uzuri to dan haka kamar yadda malamai suka zano sharɗan sallah tare da cewa wasu malamai sun zana sharɗa ne guda tara ɗina bin ɗaya sai in sun tabbata sannan sallah take inganta sharaɗi na farko shine al-islam wato musulunci domin sallah ibada ce ibada ko ba ta inganta sai ga wanda yake musulmi inda kafiri zai tashi a matsayinsa na kafiri yayi sallah tun daga farkon ta har zuwa ƙarshen ta yazo da komai wanda aka shar'anta a cikin sallah to wannan sallah bata inganta ba me yasa saboda yana nan a matsayinsa na kafiri domin sallah ibada ce ibada bata inganta sai ga wanda yake musulmi ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul tauba وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ وَيَجِي تَعَالَى يَقُولُ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ ba komai ya hana a karba musu ciyar da dukiyarsu da suke akan fuskoki waɗanda suke na alkhairi illa annahum kafaru billahi sai dan kasancewar sun kafirce ma ubangiji subhanahu wataala wa bi rasulihi kuma sun kafirce ma manzansa kaga duk wanda ya kafirce ma Allah ya kafirce ma manzansa duk abin da zai zo da shi na ibada da duk abin da zai zo da shi na aiki na alkhairi dire ne musu kada zarra Allah baya karba domin Allah ya faɗa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura kuma ya koma faɗa a cikin suratul nur wal ladina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma hatta idza ja'ahu lam yajiduhu shay'a ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب dan haka Aisha Allah ikara mata yadda ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wani mutum mai yawan alkhairi mai yawan ciyar da dukiya da yantar da bayi tun a jahiliya shine Abdullah ibn Judu'an tace ya Rasulullahi yanzu duk wannan alkhairin da yayi zai amfane shi a ranar kiyama manzo Allah yace ba zai amfane shi ba yace domin daidai da ɗaya rana bai taba cewa ba Allahumma ghafir li khati'ati yawmiddin bai taba cewa ba ya Allah ka gafarta mun kurakurai na a ranar sakamako ita ce ranar kiyama me fadar haka ku sai wanda yi imani da ranar kiyama dan haka sharadi na farko shine musulunci sallah bata inganta sai ga wanda yake musulmi sannan sharadi na biyu shine at-tamyiz wayewa ko kuma ka ce wayo me ake nimi da wayo bambanta tsakankanin abubuwa duk lokacin da yaro ya san cewa wannan jaki ne wannan saniya ce wannan tinkiya ce wannan akuya ce wannan doki ne wannan raƙumi ne to wannan ya waye an gane ko sharadi na biyu shine at-tamyiz kenan ya zamanto mutun yana da wayewa zai iya bambanta tsakankanin abubuwa kenan duk yaron da yake mumayyizi ya san komai to wannan idan yayi sallah sallah ta inganta idan aka bi shi sallah sallah ta inganta ba sai ya balaga ba in dai yaro ne mumayyizi to wannan ya halatta ya limanci tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa an karhanta limancin yaro karami wanda yake ba baligi ba amma yaro karami idan ya jagoranci jama'a yayin sallah sallah ce ingantacciya in dai ya san sallah ya san komai sanan sharadi na uku shine wato al-aqal wato cikar hankali cikar hankali duk wanda yake mai tabin hankali sallah ba wajibi bace a kansa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa amma an gane ko cewa an dauke alƙalami game da mutane uku na daga cikin su manzo Allah ya faɗa cewa mahaukaci sai ya dawo cikin hayyacinsa dan haka duk wanda yake cikin hali na hauka to sallah bata wajauta ba akansa kuma in yayi kuma sallar bata inganta ba da haka ubangiji ta'ala ai ya haramta yin sallah a lokacin da mutum yake cikin maye ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun da haka duk wanda hankalinsa ya gushe in yayi sallah sallah bata inganta ba da haka waɗannan sharuɗa guda uku malamai suka ce sharadi ne na samuwar dukkan wata ibada wadda take badaniya ibada wadda take ta gangan jiki an gane ko kawai sharadi na karshe wato na wato wannan hankali wannan ita hajji tana inganta banda hajji hajji tana inganta game da yaro karami yaro koda na goye ne wannan ana iya yin hajji da shi komai ai masa ai a madadin sa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yana kan hanyarsa ta zuwa Makka ya iso wani wuri da ake kiran shi Ar-Rauha wata mata sai ta daga dan yaro karami a hannunta ta daga ta nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya Rasulullahi ali hadha hajj shin naga wannan yaro haji ma'ana in nayi haji a madadin wannan yaro yana da haji kuma yana da ina da manzo Allah sai yace na'am walaki ajr warai hajjin shi na inganta kuma kina da lada sai dai wannan hajjin ba ta tsaya masa matsayin hajjin musulunci a duk lokacin da ya balaga ya samu halin zuwa dole ya je ya sauke farari sannan sharadi na hudu daga cikin sharda na wato sallah wato shine shigar lokaci duk wanda yayi sallah kafin shigar lokaci sallah bata inganta ba illa sallah wadda ake hadawa misali aljamu bainas salatai hada tsakanin salloli biyu da ake masu tarayyar lokaci azhar da al'asr ko magriba da isha shine kadai yake inganta in jami'in sallah ne mutun zai yi jami'u taqdim to zaka iya gaggauto al'asr ka hada ta da azhar a farkon lokacin azhar ko ka gaggauto sallar isha ka hada ta da magriba a farkon lokacin magriba amma in dai ba a cikin wannan hali ba duk wanda yayi sallah kafin shigar lokaci ba shi da sallah domin ita sallah ba abun nan ta ubangiji ta'ala ya sanya mata lokaci wanda yake kayyadadde kamar yanda ubangiji ta'ala yake faɗa fa izatum anantum fa aqimus sala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta dan haka shigar lokaci wannan sharadi ne na ingancin sallah duk sallar da aka yi kafin shigar lokaci in dai ba a lokacin halin da ake hada salloli guda biyu to wannan sallah ba ta inganta ba dan haka anan zaka ga akwai kuskure na matafiya musamman masu tafiya cikin dare waɗanda kusan asuba kafin alfujir ya keto sai su ce wai mu matafiya ne ai muna da uzuri kafin alfujir ya keto mutane za su yi sallar asuba wai su hau mota to wannan sallah bata inganta ba kwata kwata bata inganta ba ku hau mota ku tafi a hanya ku tsaya ku yi shi ne ko kuma ku tsaya in kun yi sallar alfujir ya keto in ya so ku hau mota ku yi ta yi amma cewa ku yi sallah kafin ketowar alfujir wannan sallah bata inganta ba sharadi wanda yake na hudu na biyar wato shine abbaharatu min alhadath wato shine tsarkin kari kamar yanda malamai suke faɗa kenan idan aka ce alhadath wato shine abin da yake fita na kafanta daga jikin dan adam in ma ta gaba ko ta baya idan aka ce hadasi wato shine bawali kenan da bayan gari da iska gabaɗayan su waɗannan su ne ake kira hadasi kenan dole ya zamanto mutum ya tsarkaka game da hadasi ba bawali ba bayan gari babu iska tattare da shi sannan sharadi wanda yake na bakwai ko mu ce na shida wato shine kenan daharatul khabar wato shine tsarki wanda yake na dauda ya ke nihi da tsarki wanda yake na datti ya zamanto jikin mai sallah a tsautace babu wata najasa sannan kuma tufafinsa su zamanto a tsautace sannan kuma gunda zai yi sallah shi ma ya zamanto a tsautace babu wata najasa kenan waɗannan uku su ne ake kira kenan daharatu khabasi kenan albadan wasau wal makan kenan jikin mai sallah ya zamanto a tsautace yake babu wata najasa tufafinsa gaba ɗaya su zamanto a tsautace sannan mahallin da zai yi sallah shi ma ya zamanto a tsautace babu najasa sharadi wanda yake na bakwai wato shine suturci al'aura duk wanda yayi sallah al'aurarsa a bayyane yana da halin rufe al'aura to baya da sallah dole ne mai sallah ya rufe al'aurarsa kamar yanda shi ma zamu iske sannan sharadi wanda yake na takwas wato shine fuskantar al-qibla fuskantar al-qibla sharadi ne idan mutum yana da iko sai dai da uzuri kamar yanda muka yi bayani a farko waɗannan sharadda dole ne mutum ya zo da su sai dai da wani hamzari inda wani hamzari ne to anan kuma yana sauka kenan fuskantar al-qibla shi ma sharadi ne daga cikin sharadda na ingancin sallah duk wanda ya ba al-qibla baya yayi sallah da gangan ba tare da wani hamzari to ba shi da sallah sharadi wanda yake na tara wato ita ce niyya niyya sharadi ne wanda yake na ingancin sallah domin sallah ibada ce ibada ko ba ta inganta sai da niyya kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa su waɗannan sharadda guda takwas suna gabatar sallah amma shi wannan sharadi na ƙarshe niyya to wannan shi an so hada shi da farkon sallah shine kaffara ta harama kenan lokacin da zaka yi takbiratul ihram sai ka hararo niyya a zuciyarka to shine anan malam ya zo mana da hadisi na farko a baban hadisin Ali ibn Qalq Allah ya kara masa yadda tare da cewa wato al-Imam Ahmad da al-Imam al-Bukhari suka ce Ali ibn Talq da Talq ibn Ali suka ce duk mutun ɗaya kawai akan dan samu bambanci ne a wajen marwayata sabani wani ya ce Ali ibn Talq wani ya ce Talq ibn Ali wanda hadisin shi ya gabata tun a cikin kitabu Bahara hadisin Talq ibn Ali wanda yake cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum ne ya shafi gabansa ya rasulullahi shin na kanshi sake arwalla mutum ne ya shafi gabansa a cikin sallah shin zai sake arwalla manzon Allah yace innama hiya babatun minka manzon Allah yace gabanka ai wata tsoka ce ta jikinka manzon Allah ya nuna masa cewa la ba maganar sake arwalla domin tamkar ka shafi duddiginka ne ko ka shafi cikinka ko ka shafi kanka ko ka shafi bayanka to shine anan yace wa an Ali ibn Talq wato daga Ali ibn Talq shine al-Hanafi Allah ya kara masa yadda ki cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada idza fasaa ahadukum fi ssalati manzon Allah yace idan ɗayan ku yayi iska a cikin sallah an gane ko lafazin fasa fi'lu madi ne an ciro shi ne daga al-fusa idan aka ce al-fusa wato shine iska wanda take fita ba tare da sauti ba iskar da take fita daga jikin mutum ba tare da sauti ita ce ake kiranta da fusa wanda take fita da sauti ita kuma larabawa suna kiranta durab kenan wanda take fita da sauti amma wanda bata fita da sauti ita ce suke kiranta fusa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana idza fasaa ahadukum fi ssalati idan ɗayan ku yayi iska alhali yana cikin sallah manzon Allah yace falyan sarri manzon Allah yace ya katse sallah wani ya tawadda ya je ya sake arwalla wani ya idi sallah manzon Allah yace ya sake sallar kwata kwata kaga abu na farko anan duk wanda yana cikin sallah iska ta fita daga jikin shi to abubuwa uku sun zama wajibi a kansa abu na farko wato shine yanki sallah to ina maganar kasallima haramun ne baya halatta arwallarka ta warware ka ci gaba da sallah wannan kamar kana izgili ne da addini dole idan mutum yana cikin sallah arwallar shi ta warware wato dole zai katse sallah ko shi ko ma wane ne idan limami ne sai ya janyo wani ya ci gaba da sallah ya cika ma jama'a iya abin da ya rage in mamu ne sai ya fita in ma shi limamin ne idan ya janyo wani sai ya je ya je ya sake arwalla kenan abu na biyu sake arwalla ya zama wajibi a kansa domin fitar iska na daga cikin abubuwan da ke warware arwalla abu na uku kuma wannan sallah dole ya sake wannan sallah wanda makamancin wannan hadisi ya gabata hadisin da ke cikin kitabu Bahara riwaya ta al-Imam Muslim daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala alaihi akharaja minhu shay'un amla fala yakhrujanna min al-masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida riha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ɗayan ku wato na sallah yaji cikin sa ya kuka sai abin ya rikita gare shi shin iska ta fita ko bata fita ba manzo Allah yace kada ya yanke sallah ya fita daga cikin masallaci sai ya ji karin fitar ta wato ko kuma ya ji wari kaga wannan hadisi ne yake nuna mana kenan dole ne shine hadisi wanda yake ashahid akan wannan hadisi idan mutum yana cikin sallah kenan arwallarsa ta warware to wannan dole ne mutum ya yanke sallah in ma warwarewar ta hanyar fitar iska ko kuma bawali ko abin da yake kama da haka to dole mutum ya yanke sallah sannan sai yace wani ya tawabba kuma dole ya sake arwalla domin fitar iska na daga cikin abubuwan da ke warware arwalla sannan sai yace wani yidi salata manzo Allah yace kuma ya sake sallah kaga wancan hadisi da yake cewa idan mutum na sallah haƙo amai ya zo masa ko haƙo ko mazi mutum sai ya je ya wanke sannan kuma ya dawo ya gina ya ci gaba da sallar shi matukar bai juya ma alƙibla baya wannan hadisi kwata-kwata bai inganta ba bayan da za a yi kara da wannan hadisi kuma da wancan hadisi wanda yake cikin sahihu muslim kenan ba maganar gini dole ne in dai arwalla ta warware dole mutum ya sake arwalla kuma dole ya sake sallah a takaice wannan hadisi kenan yana nuna mana cewa fitar iska wato yana daga cikin abubuwan da ke warware arwalla kuma sallah tana baci a sababin fitar iska dan haka kenan wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana kenan yana daga cikin ingancin wannan sharadi na ingancin sallah shine tsarki wannan tsarki ko kenan tun daga farkon sallah kenan har zuwa ƙarshen ta kenan idan mutum ya yi tsarki a farko in yana cikin sallah arwallarsa ta warware dole zai yanke sallah ya je ya sake arwallar وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وتلقى عائشة الله إكرمت يدا نفدا للم زعل صلى الله عليه وسلم na cewa la yaqbalu Allahu salata haidin ubangiji ta'ala baya karbar sallar mace wadda take baliga illa bi khimar wato sai da dan kwali idan aka ce khimar wato shine wato dan kwali a hausance kenan murfin kai wanda zai rufe kai ya rufe wuya ko amma ba kamar irin galibin dan kwalin da mata suke taurawa shi kawai iyakai yake rufewa amma asali idan aka ce khimar kenan shine dan kwalin da ke rufe kai wato da wuya gaba daya ko kace adiko kenan to shine annabi muzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yaqbalu Allahu salata haid sallar ubangiji ta'ala baya karbar sallar mace wadda take baliga abinda ake nihi da haib anan ba ana nihi mai al'ada ba domin mace mai al'ada kwata-kwata dama haramun ne ta yi sallah a lokacin da take al'ada ko ta yi sallah sallah ba ta inganta ba kuma ta yi zunubi idan mace tana cikin jini na al'ada haramun ne ta yi sallah idan ta yi sallah to ta yi kuskure ta yi laifi wanda yake mai girma kenan me ake nihi da al-ha'id anan shine al-mar'atu allati balagat sinnal haid mace da ta kai kenan lokaci na yin al'ada kenan wanda ta fara yin al'ada kuma kasancewar kenan shine ake nihi da mace wadda take baliga shi ko balaga ta mace ba ta takaita bane ba akan jinin al'ada domin akwai wasu alamomi waɗanda suke na balaga wato kusan guda biyar a cikin alamun guda biyar akwai alamar da take banta da mace sauran kuma namiji da mace suna tarayya alama ta farko wadda take banta da mace shine zawwar jinin al'ada idan jinin al'ada ya zo ma mace to wannan ta balaga kuma dukkan wasu dokoki na shari'a sun haukanta alama ta biyu wato shine yin mafarki duk wanda mani ya fita daga jikinsa a farke ko a cikin bacci to wannan alama ce ta ya balaga kaga a wannan alama ta biyu kenan namiji da mace suna tarayya sannan alama ta uku wato shine fitowar gashi na gaba wanda yake mai kaushi a wannan alama ita ma namiji da mace suna tarayya alama ta hudu wato shine cikar shekaru 15 a duk lokacin da namiji ko mace mutum ya kai shekara 15 to shi ma wannan ya balaga kamar yadda Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda a lokacin da za a fita yakin Badar yana dan shekara 14 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware shi ya zare shi daga cikin waɗanda za su fita domin bai kai ba a ce ya fita fagen dara da shekara ta dawo yakin Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya halatta masa to wannan hadisi yana nuna cewa idan yaro ya kai shekara 15 to wannan kenan ya balaga sawa'an namiji ne ko mace ce wannan kenan sune alamomi guda hudu ba biyar ba muke ne kenan jinin al'ada sannan fitar maniyyi sannan tsurowar gashi wanda yake mai kaushi na gaba kamar yanda wani sahabi ke fada yake cewa ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke hukunci game da Yahudawan Banu Qurayza wato akan zo da su kamar yaran su sai a bude gaban mutum a kunce masa arzizi idan an ga wato gashin gaba ya fito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sanya shi a cikin layin bana wanda kuma wannan gashi mai kaushi mai fito ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya lissafa shi a cikin yara shine anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yaqbalu Allahu salata haid ubangiji ta'ala baya karbar sallar mace wadda take baliga illa bi khimar wato sai da dankwali ma'ana sai ta rufe kanta ta rufe wuyanta duk macen da ta yi sallah kai a bude ko wuyanta a bude ba ta da sallah tare da cewa dukkan gangan jikin mace gaba daya wannan wajibi ne ta rufe shi iya abin da ya halatta ta bayyanar da shi shine tafuka da fuska tun daga samanta har zuwa kasanta wannan ya zama wajibi wato ta lullube shi domin al'aura ce gaba dayanta al'aura ce amma banda fuska banda tafuka kenan wannan abin da ya shafi mace kenan wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa suturce al'aura sharadi ne daga cikin sharadda na ingancin sallah duk wanda yayi sallah wato al'aurarsa a bude to ubangiji subhanahu wataala baya karbar wannan sallah kenan yana daga cikin al'aura ta mace ma'ana kanta da wuyanta kenan dukkan jikinta dole ne za ta lullube illa fuska da tafukan hannu kaga kenan wancan hadisi na farko shi yana nuna mana kenan sarki wanda yake na hadafi sharadi ne daga cikin sharadda na ingancin sallah kamar yadda yace izafa sa'a hadukum idan dayan ku yayi iska a cikin sallah manzo Allah yace yanke sallar ya je ya sake arwalla sannan kuma ya sake sallar kaga kenan wannan hadisi yana tabbatar mana kenan baharatul hadasi sarki na hadasi kenan wannan sharadi ne daga cikin sharadda na ingancin sallah wannan hadisi na biyu hadisin Aisha shi kuma yana nuna mana suturce al'aura sharadi ne daga cikin sharadda na ingancin sallah saboda kan mace da wuyanta dukkan shi al'aura ne in kai sallah kai a bude ko wuya a bude ko kwarinta a bude ko dantsanta a bude gaba daya ba ta da sallah dole ne dukkan gangan jikinta gaba daya tun daga kanta har zuwa duddiganta ya zamanto a rufe da tufafi wanda yake mai kauri iya abin da ya halatta ta bayyana shine fuska da tafukan hannu sannan wannan hadisi kenan mafhum kin shi yarinya karama wadda bata balaga ba idan ta yi sallah kai a bude sallah ce ingantacciya amma abin da ya kamata a tilasa mata a karantar da ita yanda sallah take kafin kenan dokar ta haukanta ta san hukunci amma in ta yi sallah kai a bude inda yarinya ce karama wadda bata balaga ba to sallah ce ingantacciya tunda annabi manzo Allah yace la yaqbalu Allahu salata haid sallar mace wadda take baliga kenan wadda take ba baliga ba kenan sallah ce ingantacciya don haka in aka ce khimar daidai yake da himar jam'un sa shine khumur kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wani ya diribuna biya khumurihinna ala juyubihinna khumur ala wazni khumur idan ka ce khumurun jam'i ne na himar kamar yadda ubangiji ta'ala na faɗa wannan ka annahum khumurun mustanfira kenan khimar ala wazni himar idan aka ce khimar kenan marfin kai shine ake kira kenan da khimar jam'u shi kenan shine khumur وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كان الثوب واسعا فلتهف به يعني في الصلاة ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتذر به متفق عليه ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء wato daga Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa wannan kwa ya kasance ne cikin dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki Jabir game da wata bukatar sa Jabir ya je ya gama bukatar ya dawo sai ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sallah Jabir yana da mayafin sa daya sai ya yafu da shi sai ya koma damar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kabbara sallah ya yi shi da aka gama sallah sai manzon Allah yake ce ma Jabir ma hada ishtimal wannan ko wani irin yafi ne kai sai ya ce ya rasulullahi tufafi dai ne zani dai ne kawai nake da shi manzon Allah sai ya ce masa in kana thawbu wasi'an in har zanan naka ya kasance mai fadi ne mai ruwaci ne manzo Allah yace faltahi bihi ma'ana ka ya huda shi kenan ka ya kwashi ka dinga shi tun daga sama kenan har ka kai fadi ne shine sai yace ya ani fi salati wannan ya ani fi salati wai yana nihi a cikin sallah lafazi ne wanda yake mudraj wani daga cikin marwayata ya shigo da shi wato dan ya fassara ma'anar mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi amma ba baya daga cikin maganar sa kenan iya abinda illa maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta tsaya da yace in kana thawbu wasi'an in har zanan ya kasance mai fadi ne manzo Allah yace fantahi bihi wato ka yafu da shi ma'ana gabaɗaya ka dinga bi jikin ka tun daga sama har ƙasa naga al-Imam Muslim manzo Allah sai yace masa fa khalif bayna tarafaihi in ka yafa shi manzo Allah yace to ka saba wato tsakanin gefen shi halishan ka saba su kenan halishan na dama sai ka dawo da shi kanka fada ta hagu na hagu sai ka dawo da shi kanka fada ta dama kenan sai ka kulle a wuya kenan in zanan mai fadi ne idan mutun ya yafu da shi kenan sai ya janyo halishan kenan sai ya saba su a wuyan shi anan sai ya daura kenan sai ya zaman tu ya rufe kenan tun daga nan saman jikin shi har zuwa ƙasa kawai tsakiyar bayan shi ne zai zaman tu a bude shine din ce kenan faltahif bihi kenan a riwaya ta al-Imam Muslim da manzo Allah yace masa faltahif bihi ka yafu da shi sai yace fa khalif baina tarafaihi kenan ka saba tsakankanin gefen shi ma'ana harshen shi kenan ka janyo harshe na kafadar dama ya dawo kan kafadar hagu na kan kafadar hagu mai dawo kan kafada ta dama kenan sai ka daura shi a wuyanka sai ya zaman to kenan kirjin ka arhe yake da nan kenan gadan bayan ka shine kawai zai zaman to a buɗe kenan tun daga sama har ƙasa kenan mutum a rufe yake sai yace wa in kana bayyikan in kwa ya kasance wato kuntatacce ne ma'ana ba shi da fadi manzo Allah yace fattazir bihi ma'ana kai gautu da shi ma'ana ka daure kenan tsatsanka ma'ana daga cibiyarka kenan zuwa guwarka kenan kai gautu da shi idan aka ce al-izar kenan shine zanan da ake daurawa a rufe al'aura idan aka ce ar-rida shine mayafin da ake yafawa akan kafada kenan kenan in yana da fadi mutum sai ya yafu da shi gaba ɗaya sai ya janyo halshen ya daura a wuyan shi idan ko ya kasance baya da fadi kenan mutum sai ya daure wato tsatsan shi kenan sai ya rufe al'aurar shi shine manzo Allah yace fattazir bihi kai gautu da shi kenan ka maida shi ya zamanto gautu shine dan zane da ake daurawa ya rufe al'aurar mutum galibi ko baya wuce gwiwa in ka dan ne manzo Allah yace to in kuntatacce ne haka zakai sanan sai malam na faɗa cewa walahuma naga al-Imam al-Bukhari da Muslim riwaya daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda manzo Allah yace la yusalli ahadukum fi thawbil wahid ai dayan ku baya sallah a cikin tufafi wato daya daya laysa ala atiqihi minhu shay'un akan kafadar sa babu komai wannan a cikin galibin riwayar da tazo akwai isbatul ya la yusalli kenan la anan sai ta zamanto nafiya ce ai dayan ku baya sallah a cikin tufafi wanda yake da kenan nafiya na kurewa ne annafiyu ne amma bi ma'anan nahi kurewa ne amma ma'anar shi shine hani tare da cewa akwai riwayar da yazo la yusalli ahadukum kenan sai ka shafi yawun ka ce la yusalli ahadukum dayan ku kada yayi sallah kenan hali ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum kada dayan ku yayi sallah ti sawbil wahid a cikin zane guda laysa ala atiqihi minhu shay'un wato akan kafadar shi babu wani abu kenan wannan ga wanda yake da iko in kana da zane biyu to baya halatta kai sallah da zane ɗaya kawai ka daure tsatsanka ka rufe al'aurarka ba tare da ka rufe kafada ba misali kenan baya halatta mutum yayi sallah da wando shi kadai matukar yana da rigar da zai sa idan aka ce atiq wato daga nan kafada in aka ce kafada shine nan katif daga nan zawwa asalin wuya shine ake kira da atiq kenan nan abinda ke tsakankanin kafada da wuya kenan shine ake kira atiq kenan manzon Allah yace kada dayan ku yayi sallah a cikin tufafi daya laysa ala atiqihi minhu shay'un babu wani abu na tufafi akan kafadar sa manzon Allah yace kada mutum yayi sallah to dan haka anan da yawa daga cikin malamai jumhurin malamai su sun tafi akan cewa shi rufe al'aura wannan wajibi dole ne mutum ya sirce al'aurarsa al'auran namiji kwa daga cibiyarsa zuwa gwiwar shi dole ya rufe abinda yake wannan tsakankan tare da cewa malamai sun dan saba wasu sun tafi akan cewa cinya ba al'aura bace amma a magana mafi rijayi cinya al'aura ce kamar yadda dalilai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da haka cinya al'aura ce don haka namiji dole ya rufe daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa wannan wajibi ne idan mutum yayi sallah cinyarsa a bude to wannan ba shi da sallah matukar yana da halin da zai rufe da haka sai suka ce to rufe daga cibiya abinda yake saman jikinsa suka ce wannan mustahabi tare da cewa al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai sun kafe akan cewa in dai mutum yana da halin rufe saman jikin shi to ya zama wajibi idan yayi sallah saman jikin shi a bude ba shi da sallah saboda wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kada dayan ku yayi sallah wato a cikin zane guda saman kafadarsa manzo Allah yace babu wani abu na tufafi manzo Allah yace kar mutum yayi shi ko kaida suna tattare daga cikin wannan kaidodin malamai suke cewa annahyu yaqtabi al-fasad shi hani wato yana kunsar wato shine baci duk abinda aka yi hani in dai ka kiyaye wato wannan abu da ka aikata to ya baci dan haka dai a takaice wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar mana da cewa rufe al'aura wajibi ne kenan al'auran namiji daga cibiyarsa zuwa gwiwar shi wannan ya zama wajibi dalili shi ne fadar wato ubangiji subhanahu wataala ya bani adama kuzu zinatakum inda kulli masjid ubangiji ta'ala ya ce ya ku ƴaƴan adam wato ku riƙe adanku a wurin kowane masallaci domin yin sallah ko dawafi ubangiji ta'ala ya ce ku riƙe adanku irin su wato Mujahid ibn Jabr daga cikin malaman tafsiri da sauransu sun fassara zina anan abinda ake nufi shine abinda zai sitirce al'aura ay khudhu ma yasturu auratakum ku riki abinda zai rufe al'auranku domin sababin saukar ayar wato kasancewar wato sukan zo su yi dawafi a tsiraice idan mutum waye ba shi da wani tubabi sai ya ce a tubabin da ya saba ma Allah ai ba zai yi dawafi a cikinsa ba maza sai su zo su yi da rana su kuma mata sai su zo su yi da dare to dan haka kasancewar ubangiji ta'ala sai ya saukar da wannan aya yace ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid abinda ake nihi da zina anan shine kenan abinda zai sitirce al'aura domin sitirce al'aura wajibi dan haka wannan a takaice kenan wannan yana nuna mana albadu bil ahammi fal aham kenan in tufafinka bai ishe ka ba kenan iya abinda za ka yi sai ka rufe wannan al'aura ta ka in kuma kana da sauran tufafi kenan sai ka rufe kafadinka domin rufe kafadar wannan wajibi kaga anan kenan akwai kuskure wanda zai yi sallah da debordel saboda ba ta rufe atiq dan zare ne kawai yakan biyo akan nan kuma bugu da ƙari ita wannan aya da ubangiji ta'ala ya ce khuzu zinatakum farkon abinda ake nihi da zina abinda zai rufe al'aura sannan bayan ka rufe al'aurar ka ya zamanto kana cikin sifa ta kamala domin ganawa ce zaka yi da Ubangijinka subhanahu wataala. Dan haka daga cikin magabata duk idan lokacin sallah ya zaka ga sun yi ado sun sanya kaya waɗanda suke na sifa wadda take ta kamala za su tsaya gaban Ubangiji subhanahu wataala. Dan haka akan wannan mas'ala Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya tsawaita bayani akan mas'alar mutum yayin sallah kansa a bude, tare da cewa idan mutum yayin sallah kanshi a bude sallah ce ingantacciya, sai dai anan babu sifa ta kamala, saboda iya abin da yake a musulunci al'ada ta musulunci wato shine kasancewar rufe kai da sauransu, domin wannan cikar ado ne ga Ubangiji subhanahu wataala. Kamar yanda aka hakaito al-Imamu Abu Hanifa ya dinka kaya waɗanda suke masu tsada, kayan ana kiyasta su sun kai wajen dirhami 400, wannan kaya sai yi dan cikin dare zai yi sallah yayin kansa ka saka wannan kaya a jiki domin ya ma Ubangijin shi ado. Ubangiji ta'ala yana buƙatar ado, yana kaunar wato yin ado, dan haka wannan kaya sai a cikin dare idan zai yi salloli zai gana da Ubangijin shi yake saka wannan kaya a jiki. Dan haka a takaice wannan hadisi ne yana nuna mana sitirce al'aura wajibi ne, sharadi ne daga cikin sharuda na ingancin sallah. Duk wanda ya sallah al'aurarsa a bude, sallah bata inganta ba. A nan kenan ne zamu fahimta a fatawa ta jumhurin malamai, idan mutum yayi sallah da wando kadai ba tare da riga ba, sallah ta inganta. Amma a fatawar al-Imam Ahmad da sauran malamai, sallah bata inganta ba, matukar yana da ikon da zai rufe kafadinsa. Don Manzon Allah (SAW) sallama ya ce kada ɗayan ku yi sallah a cikin tufafi guda akan kafadinsa babu wani abu. Dan haka kenan anan sai mu tsaya mu fahimta, ba ana nihi ba bayan kana da riga cewa sai ka kawo wani mayafi ka dora akan kafada ba shi ba ke ne. So da yawa wasu sun yi wannan fahimtar, sai ka ga mutum ya kawo wani hirami ya yafa akan kafadarsa, wannan ba shi ba ake nihi. Ana nihi kada ka yi sallah da wando shi kadai ba tare da riga ba, shine iya abin da hadisi yake ne. Kenan matukar kana da rigar da zaka sa. Wa an ummi Salamata radiyallahu anha annaha sa'alati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam a tusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin bighairi izar, qal إذا كان الدرء سابقا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصححه الأئمة وقفه. wato daga Ummu Salama Allah ya karama ta yadda ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace ya manzon Allah a tusalli almar'atu fi dir'in wa khimarin bighairi izar, tace yanzu mace za ta iya yin sallah a cikin doguwar riga da dan kwali ba tare da wato jamtu ba, ma'ana wai mace za ta iya yin sallah da doguwar riga wadda tun daga sama har ƙasa ta rufe jikinta kuma da dan kwalinta wanda ya rufe kai ya rufe wuya, amma kuma a ciki babu ma'ana babu jamtu, shine ma'ana dan tuyi take tambaya. Qala sai manzo Allah yace idza kana dir'u sabiqan, in har wato rigar ta kasance ka kaurace, kenan abin da yake bayan ta baya bayyana, kenan ba transparent bace ba, in dai ba sarasara bace ba, za Allah ya ce gaddi zuhura qadamaiha, tumar da take rufe wato bayan da gadiganta, ba za Allah ya ce tana ire. Al-Imam Abu Daud wato ya fitar da wannan hadisi, malamai sun inganta cewa hadisi ne mauquf, wato fada ce kenan ta Ummu Salama ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da cewa hadisin bai inganta ba, hadisi ne daifi, amma tare da cewa dalilai sun kunshi ma'anarsa na cewa dole ne mace ta rufe jikinta gaba daya, abin da ya shafi kimar kenan hadisi ya gabata. Manzon Allah ya ce mace baliga Allah baya karban sallar mace baliga wato sai da dan kwali, ma'ana ya rufe kanta ya rufe wuyanta, sannan kuma shi tufafi wanda yake sarasara wanda ke bayyanar da abin da yake jikin abin da ke bayansa wannan kwata-kwata baya halatta. Kenan a takaice dai hadisin shi bai inganta ba, hadisi ne bai yi na cewa a tusallil mar'atu, shin mace ta iya yin sallah fi dir'in wato a cikin riga doguwar riga wa kimarin da mayafi da gairi zari ba tare da gyautu ba. Kana yace idza kana dir'u sabigan yugaddi zuhuraka da maiha, idan rigar ta kasance kenan kakkaura ce tana rufiya har dugadiganta, to ba laifi tana yi. A takaice dai mace za ta iya yin sallah da doguwar riga, an gane ko? In rigar ya zamanto kakkaura ce ko da babu gyautu a ciki, matukar kuma ta rufe kanta kuma ta rufe wuyanta. Idan rigar ya zamanto ta rufe hannunta dambanta gaba ɗaya kenan sai tafin hannunta, wannan duka za ta iya sallah a cikinta. Kuma ya zamanto rigar kanta zamanto ta kama jikinta tana siffanta jikinta, kenan dole tufafin mace ya zamanto tufafi ne wanda yake mai faɗi mai kauri wanda baya siffanta jikinta kuma ba a ganin abin da ke baya. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله أخرجه الترمذي وضعفه. Wato daga Amir wato Ibn Rabi'a Allah ya kara masa yadda ke fada, mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani dare mai tsananin duhu. Fa ashkalat alaina alqibla, yace alqibla sai ta rikita gare mu, muka kasa gane ina ce alqibla. Kamar yanda mu anan in aka ce alqibla sai mutum ya ce gabas, to mu gabas ita ce alƙiblar mu, amma ba kowa bane gabas take zame masa alƙibla kamar yanda bayani zai zo nan gaba. Kenan shine a takaice ce fa ashkalat alaina alƙibla, wato alƙibla sai ta rikita gare mu. Fa sallaina, yace sai muka kirdadu wata jiha kawai sai muka yi sallah, kowa ya sallar shi kawai muka fuskanci, wato kowa ya zabi dai inda yake gani a iya zaton shi ita ce alƙibla yayi. Falamma qala'at ash-shams, yace ba lokacin da rana ta hudu, idza nahnu sallaina ila ghayril qibla, sai ga maka ashe mun yi sallah ba muna fuskantar alqibla, kenan mun kuskure ma alqibla. Shine yace idza nahnu sallaina ila ghayril qibla, sai ga shi mun yi sallah ba alqibla ba. Fa nazalat, fadar Allah subhanahu wa ta'ala sai ta sauka, fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah, Ubangiji ta'ala ya ce duk inda kuka fuskanta fa sama wajhullah, ku san da cewa can fuska ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala, ma'ana alƙiblarsa ce. Shine sababin saukar wannan aya. Al-Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi ya raunana shi, tare da cewa Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya kyautata danganan hadisin a cikin littafinsa Irwaul Ghalib. A takaice hadisin ya inganta, hadisin yana tabbatar mana fuskantar alƙibla shar'i ne daga cikin sharuɗa na ingancin sallah. Sai dai idan mutum ya kasa gane alƙibla, to a lokacin nan mutum zai iya zabar inda yake ganin cewa alƙibla ce a iya rinjayen zatansa yayi sallah. Idan yana cikin sallar kafin ya gama ya fahimci cewa ya kuskure ma alƙibla, to ba yanke sallah ba zai, kawai sai ya juya fuskanci alƙibla. Kamar misali mu anan, ka kalli kudu kana sallah ko arewa ko yamma, sai ka fahimci cewa kana sallah ba alƙibla ba, to sai ka juya ka kalli gabas. Idan ko bayan ka gama sallah ne sai ka fahimci cewa ashe kai sallah ba kana mai fuskantar alƙibla, sawa'an akwai sauran lokaci ko lokaci ya fita ba maganar sake sallah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة, رواه الترمذي وقواه البخاري. Wato daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma bainal mashriqi wal maghribi qibla, manzon Allah yace abinda ke tsakankanin mahudar rana da mafadarta, manzon Allah yace gaba daya alqibla. Saboda su manyan jahohi dai guda hudu ne na duniya, na ko mu ce na doran kasa guda hudu, farko akwai ashar wato shine gabas kenan sannan akwai algar yamma sannan akwai aljanu kudu sannan akwai ashimal wato arewa kenan duk abin da ke tsakanin mahudar rana da mafadarta gaba ɗaya manzon Allah yace alqiblar kenan alqiblar Ka'aba ita ce alqiblar mu wanda yake yammacin Ka'aba kamar mu anan kenan gabas zamu kalla waɗanda suke gabacin Ka'aba su kuma yamma za su kalla waɗanda suke arewacin wato Ka'aba kamar mutanen Madina su kuma kudu za su kalla waɗanda suke kudancin Ka'aba su kuma arewa za su kalla kenan wannan ga wanda ke nesa da Ka'aba amma wanda yake cikin Makka wanda kuma yana ganin ainihin Ka'aba to shi kuma wannan dole sai ya fuskance ta ya zama tilas akan shi sai yayi setin ta amma duk wanda yake nesa da Ka'aba to jahar da Ka'aba take ita ce kawai aka shar'anta masa ya fuskanta kenan kamar yanda mu muna yammacin Ka'aba kenan gaba su zamu kalla shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma bainal mashriqi wal maghribi qibla duk abin da ke tsakanin mahudar rana da mafadarta manzo Allah yace gaba ɗayan shi wannan alqibla ne kenan wanda yake yammacin Ka'aba ya kalli gabas wanda yake gabacin ta ya kalli yamma wanda yake kudancin ta ya kalli arewa wanda yake arewacin ta shi kuma ya kalli kudu amma wanda yake cikin garin Makka ko misali mutumin da yake cikin masallacin Harabi to dole yayi setin Ka'aba ko mu ce duk wanda yake ganin ainihin Ka'aba to dole yayi setin ta amma shi duk wanda yake nesa da ita baya ganin ta kenan jahar da take ita ce zai fuskanta don haka akwai shishigi na wasu na cewa wai anan in ka kalli gabas sai ka dan karkata wai kai arewa to wane ne yasa ya auna ya gano cewa he an karkata an yi arewa za a auna inda kai gabas din kawai aka ce ka fuskanta waye su ma kuntum fawlu wujuhakum shadrahu li Allah yakuna lin nasi alaykum hujja duk inda kuke ubangiji ta'ala yace ku juye fuskokin ku wajen masallaci mai alhurma wajen Allah yace kenan wanda yake ganin Ka'aba shine fuskantar ainihin ta ya zama wajibi wanda yake nesa da ita shi kuma sai dai ya fuskanci jihar da take to shine anan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana abin da ke tsakankanin gabas da yamma alqibla ne to amma mu anan kawai in aka ce alqibla sai mu ce gabas kenan mu gabas ita ce alqiblar mu amma wanda suke gabacin Ka'aba su yamma ita ce alqiblar su na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك